sama da wata guda bayan kaddamar da ayyukan tashar samar da wutar lantarkin da kamfanin Michelec ya baiwa wani kamfanin kasar Mauritania kwangilar gudanarwa mazauna ungwanin da suka hada da Kwara Kano, Gudel, Somisi, Kubiya, Yantala da Bobiyal sun fara kokawa a game da mawuyacin halin da suka tsinci kansu ciki sun kuma kara da cewa samun bacci yayi wuya a sakamakon karin injina yayin da aka fara ganin alamun gurbacewar iskar da ake shaka a irin waɗannan unguwanni kamar yadda suka bayyana a wata sanarwar da suka fitar.
Bisa tsarin gidanmu da hayakin nata in ne cikin zahin ga in mutum bai kwana cikin ɗaki gidan dole ne kuma mutum ya kwanta a waje tutu da harkar gas in nan ne in wanga a zuwa gaba ne yana halaka mutane.
Iskar da take fita kuma iskar ta kuma mota ɗaki na zahi gare shi ba ni iya kwana ciki dole ne in kwanta waje to cikin kwancin na waje ba ni samun daɗin kwana ne kuma in ina karatu bisa bisa ta karatu in na aza bidon ruwa ina ganin bidon yana gidi in gane ruwa ina ganin suna motsi waje ko ba ni iya kwana waje iska da buri in da vibration in duka suna hana mutum kwana babu kwana ne cika abun ba.
Zancen nan da ake wasu daga cikin irin waɗannan mutane sun fara jin wasu alamomi masu kama da na kamuwa da wata rashin lafiya sakamakon gurɓacewar yanayi in ji su.
Sunana Dr. Ibrahim Muhammadu wanda masifa da shigo cikin karshen mu a samun wani maganin ta kowa ya ce mana a to shi kwanakin ga ya ji ko makwaruran shi ba daɗi ko ya ji wani abu a karkarar wuyan shi ko ya ji mana ya ji ya ci yankai wasu har wani gurɗa na masu fara hajijiya suka fara shi da wannan abu ya faru cikin karshen gaskiya ce wadda kowa ke ji birnin wurin shi dai shi na Michelec muna gaye ta shi ya zo buɗe baki tare da mu nan wurin ya samu ko awa guda nan tare da mu cikin gidajen mu ya jiya ya san da ba daga cikin kai ne muka hiddo wannan duk abin da muka rubuta newsletter mu.
Gwamnan mutanen da suka hada a wannan gangami don kalubalantar tashar ta Central Michelec Gudel sun buƙaci hukumomin kolin ƙasa su dubi wannan matsala tun wuri bai kure ba.
Ni ne kawai mai haji bai kasan rai na kowa guda ne a cikin ɗakin ka baka kwanta to muna kira da shugaban ƙasa Bazoum Mohamed da Prime Minister su yi dubara su muna wani abu in ba su yarda ba su sake yin enquete kuma muna kiran alfiya ma su zo su bincika su gani ga ƴan DDH in abu da muke faɗi iska ne.
Mun nemi jin ta bakin wani kusa a kwamitin gudanar da harkokin kamfanin Michelec amma kuma ya ce mu ba su lokacin nazarin bayanan da sanarwar ta kunsa kafin su mai da martani to amma a wata wasiƙar da ya aike wa kungiyar kare haƙƙin masaya ta Kodaye a makon jiya daraktan kamfanin Michelec Khalid Alassane ya yi watsi da dukkan matsalolin da kungiyar ta yi zargin tashar ta haddasa domin a cewarsa an kafa ta ne tare da mutunta dukkan ka'idodin da ya kamata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yanayi a jamhuriyar Nijar.